aka ce wajen shi dai zo ina kawai ka ga yin ta babu lewa ya cika ba gurin sa ka ba
Allah
bai biya zo ba
zai yi yawa ba ga mishi ba
eh kaga yanda ta ba lewa ya cika mata sa masu fubu barka ce kun da yan mata ba ga bi gosin ba ina lallai
anti ga kawai
Allah ni ga yi kawai da san da kike da kiyar sabila kuwa
jiwa sai ga guys
nace ka jiwa suna muke babilon
gwani a abin da ka iya amma kana ta fama a show sai ka biya kudi ka samu dama ko ka burge sai su biya ka da tafi wasu su ce yaran nan ne ake yayi wasu kuwa su ce ga fara su maka saki gashi kana da dinding flows wane jarabi the best get the worst but the worst get it first no no stop saying that your blessing is a curse ga yu na karku damu dan mun yi kusa mu huta na san kun gaji da yin darwaya a buta I'll build my own nation na bada hada tuta a makaranta aka koya min a luta so great Nigerian students great I wine yawn yawn things where they happen for this industry bangs wait till we supposed to all this fake cats when you on the ground all you do is sadaka yin aiki a kyauta sadaka sarkin da ba sarauta sadaka say dai kai ita bauta sadaka when you on the ground all you do is sadaka yin aiki a kyauta sadaka sarkin da ba sarauta sadaka say dai kai ita bauta sadaka Imagine a man with empty palms giving arm to the one who sued for Spain with riches bomb hard knock life right you won't buy guarantee one day if he yawa she ne ya fi karamci omo you don't die Allah ya biya ka matashi na gama da gurzon su kujira ku rakashi a magical kamar na hada gida da masafi sweetheart wani kika yi miya da matashi ana ruwa ana rana da mun nan ku tare amalla kuke son ci ga uwar su ga aiki ba salari damuwan mutane idan ka tambaya a ce ina ruwan ku bage oho dai ni kan fa dole in ce domin idan na yi gum zai yi wuya ya wuce a inganta al'amuran koko in fasa ga mai shi da mara shi domin kowa ya rasa when you on the ground all you do is sadaka yin aiki a kyauta sadaka sarkin da ba sarauta sadaka say dai kai ita bauta sadaka when you're on the ground all you do is sadaka yin aiki a kyauta sadaka sarkin da ba sarauta sadaka say dai kai ita bauta sadaka jumana ba abinda ake yi ba sakamako it's evidence tambaye dan makwabta mai son yiwa baba da ko mai karbanta ko akaka masifar baba da so in har dai a karshen ta za a ce ibe naka ka son of course I'm quite aware that I may not reign forever but I'm confident before I leave oh my man get better the one day gaskanta sadaka yayi lada ta tabbata the next to run the world domin duk rata na wanda za batun kariya na fallasa ga murana har an gama ba mu kawai ba tantama ko mu sa su tattara sun tuwa ba sa ta bane rabawa za mu yi waɗanda suka ci tashi su ne makan ko taɓawa ba su yi this verse is coming from a real place I'm sick of feeling sick in my youth state Food for thought, let your mind be your milk plate Might delay the process, but they can never steal fate Niggas still hate, pray the deal waits Pray my vision gets in prison, then crash like an inmate Then we shall end up serving life sentence in this case They agree I'm using bold by the way I'm running labs But they'll really be glad if I soon stop winning race But it's been great, oh yeah, God's grace giving me all the time Yes, a lot of faith, being from the on the ground Yeah! When you on the ground all you do is sadaka yin aiki a kyauta sadaka sarkin da ba sarauta sadaka say dai kai ita bauta sadaka when you on the ground all you do is sadaka yin aiki a kyauta sadaka sarkin da ba sarauta sadaka say dai kai ita bauta sadaka